أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله كراتمنا ولا لتاشينا حمزية حمزية البوصيري رضي الله تعالى عنه زامو دورا هر ينزو Imam al-Busairi yana babi na da yake magana akan Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace farra minhu shaytanu izkana faruqan falin nari min sanahum bira'u farra minhu shaytanu shaytan yana gudun Sayyidina Umar shine farra minhu shaytanu shaytan ma gudun Sayyidina Umar yake saboda shi Sayyidina Umar shine wanda in ya biyo hanya in shaytan ya gaishe ma canza hanya yake farra minhu shaytanu shedan ma gudun sai yake izkana faruka lokacin da ya kasance bai raba tsakanin ƙarya da gaskiya falin nari ya tabbata ga wuta imbira umutuwa min sanahu daga hasken shedan saboda shi shedan dama asalin sa wuta ne saboda haka to irin wannan wutar in ta da hasken sayyidina Umar to mutuwa take shine falin nari ya tabbata ga wuta imbira umutuwa min sanahu daga haske na sayyidina Umar wa bani affana zil ayadi allati tala ila al-mustafa bihal isda'u wa bun affana zil ayadi allati tala ila al-mustafa bihal isda'u wa bun affana ya rasulullah inna maka kamun kafa gare ka da sayyidina umar zai sayyidina usman bin affan al-zil ayadi ma abocin ni'imomi allati wanda al-isda'u allati shine wanda al-isda'u yawan bayarwa tala ila al-mustafa ya tsawaita matuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi hada wannan dukiyar tala shi Usman bin Affan kenan hafara al-bi'ra jahadha al-jaysha ahada al-hadaya lamma ansadahu al-a'da'u hafara al-bi'ra shi sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu hafara al-bi'ra ya tona rijiya jahadha al-jaysha ya shirye randunar yaki lokacin da za a yi jeshil usra ahad al-hadaya ya bada hadaya lamma an saddahu al-a'da'u lokacin da makiya suka tsare annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan hafar al-bi'ra sayyidina Usman ya tona rijiya akwai rijiyar rumata lokacin da aka yi hijira aka koma madina an shiga wani lokaci da ake dan wahalar ruwa to akwai rijiya ta rumata ita ce rijiya mai ruwa sosai wani bai yahudi ne shikenan sai maiki sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sai rijiyar rumata zan bashi aljanna sayyidina Usman yaje yace rumata ka sayar mana rijiyar ta kan nan yace a'a shi ba zai sayar ba sai dai a sai rabi saboda shi rumata ya sa wa rijiyar sa haraji in zaka debi ruwa sai ka bashi kudi saboda haka sayyidina Usman yace wa sayyidina Usman sai dai ka sai rijiyar rabi ka taba ji an yace niki rijiyar rabi yace sai dai ka sai rabi shi ba zai sayar ba shikenan aka sai rabin to da aka sai rabin yadda ake yi yau in aka debi ruwa na sayyidina Usman ne gobe kuma rumata ne zai diba saboda haka sayyidina Usman yana sayar rabin rijiyarsa sai yace to duk wanda yake so ya debi ruwa fi sabilillah shikenan mutane kai suka ga to in gobe sai na biya kudi to yau in debi na yau na debi na gobe mana haba saboda haka ranar sayyidina Usman sai a cika akan rijiya ita diba ruwa washe gari da rumata kuma yazo ya kasa rijiya ya kasa ya tsare mutane kowa ya debi ruwa to sai ka debi wanda zaka amfani da shi yau ka debi na goben ka shikenan rumatar aka kwambi sai ga babu ciniki sai ce kai bari in je in cuci mutumin can sayar masa rabin ma shikenan yazo yace sayyidina Usman ya sayi rabin shikenan sayyidina Usman sai ya sayi rabin rijiyar shikenan sai aka saya to shine anan yake cewa hafar al-bi'ra ya tona rijiya to daga baya rijiyar rumata da rijiyar nan da sayyidina Usman ya saya sai aka mata yawa jama'a ana ta diban ruwa sai aka yawa yawan da aka mata sai rijiyar ta fara ruwan ta fara gurbacewa saboda ta fara karewa amma taiwa ana ta diba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya yashe rijiyar rumata zan bashi aljanna sayyidina Usman da girman sa da darajar sa saboda mai gida yayi magana da kansa ya tobe ya shiga rijiya yaje ya yashe rijiyar to anan ne yake cewa hafar al-bi'ra ya tona rijiya jahazal jaysha shi ya shirye rundunar yaki lokacin da za ta fi yakin tabuka shi yakin tabuka yana daga cikin yakin da ake ce masa jayshul usra kusan gaba daya abinda za a yi amfani da shi a wajen yakin Tabuka sayyidina Usman ne ya bayar tsakanin raƙuma da dawaki da abincin da mayaki zai ci da gudurin sa har ya je dawo kusan sayyidina Usman shi ya shirye wannan shi da jahazal jashi shi ya shirye rundunar yaki jeshin usra ahad al hadaya shi ya bada hadaya lamma an saddahu al a'da'u lokacin da makiya suka tsare shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai je akai sulhul hudaybiya kafin ya je ai ya tura sayyidina Usman ko yace ka je ka ga yawa mutanen makka cewa ni fa nazo umara ne ba yaki nazo ba to da yaje sai ya dade bai zo ba sai aka fara cewa an kashe sayyidina Usman an kashe sayyidina Usman an kashe shi an kashe shi an kashe shi ka bayinta to anan sai maiki sallallahu alaihi wasallam yace to a masa mubaya'a aka masa mubaya'a akan cewa in dai ta tabbata an kashe sayyidina Usman to kowa ya yadda ya bada ransa za a yaki mutanen makka to lokacin ashe shi sayyidina Usman yana can suna ta muhawara da su ka bayinta saboda haka bayan an gama abin da aka gama maganganu ne masu tsawo gaskiya kawai baitin ne ba masu mudukun gune shi yasa muka dauko wannan magana saboda haka lokacin da aka tashi aka gama abin da aka gama sayyidina wannan to ai an yanka hadaya ai ko an yi aski ma a lokacin bayan an gama an yi aski kissa ce mai tsawo ina gaban shakaranto ta cikin karatutukan da muke ko to saboda haka sayyidina Usman a lokacin shi ma ya bada hadayar sa kine hafaral bi'ira jahadal jaysha ahad al hadaya ya bada haya lamma an saddahu al a'da lokacin da makiya suka tsare shi wa aba an yadu fa bil baiti idza lam yadun minhu ila an-nabiy fina'u wa aba sayyidina Usman yake an yadu fa bil baiti ya dawa fi dakin Ka'aba lokacin da suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam shiga makka sun ce shi in ya ga dama ga dakin nan yaje ya dawa fi yace a tunda ba kubar annabi yazo yayi bani ba zan yi ba shine wa aba yaki an yadu fa bil baiti ya dawa fi dakin Ka'aba iz a lokacin da fina'u farfajiyar Ka'aba lam yadnu bata kusanta ba minhu gare shi ila annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da farfajiyar Ka'aba bata kusanci annabi sallallahu alaihi wasallam shine iz lam yadnu minhu ila annabi fina'u lokacin da farfajiya bata kusanta ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam fajazathu anha bi bay'ati ridwanin yadun min nabihi bayda'u fajzat anha ka bayinta fajzat anha yadun dana za ka fara ko karatu yadun hannu min nabihi ta annabin sa bayda'u wacce take farar hannu fajzat sai ta saka masa anha ga hannun sayyidina Usman bi bay'ati ridwan lokacin da za a yi bay'atu ridwan lokacin da suka zo suka yi masa mubaya'a Allah ce innal ladhina yabai'unaka ku innama yabai'una Allah yadullahi fawqa aydihim to lokacin sayyidina Usman yana cikin makka da aka sa hannaye guda biyu sai annabi ya kawo hannunsa daya sai ya dora sai ya ce Allahumma haza an usmana na sa wannan hannun na amadin sayyidina Usman duk da bai zo ba to shi ma na sa amadin shi ma ya mu mubaya'a shi yasa ce yadun hannu min nabihi ta annabin sa bayda'u mai haske fajzat anha sai ta fajuzat sai ta isar masa anha ga hannunsa bi bai'atur ridwan lokacin da aka yi bai'atur ridwan sayyidina Usman da kansa yace alhamdulillah yace to ai hannun annabi ai yafi dan hannun nan nawa ah annabi ya sa maka ai shikenan adabun indahu taba'afatul a'malu bitarki habbazal udaba'u adabun indahu adabun ladabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ladabi da sayyidina Usman yayi kawayinta adabun indahu ladabin da sayyidina Usman yayi wa annabi yace tunda sun hana annabi ya shigo ya dawafi to shi ma ba zai yi ba ka bayinka tunda annabi bai ba shi ba ba zai yi ba to adabin inda ladabin da yayi wa annabi yace shi ba zai yi ba tunda annabi bai ba tada'afatul a'malu al a'malu ayyukan sa tada'afat sai suka rinnunku bitarki saboda barin dawafi da yayi annabi bai ba habbazal udaba umma dalla da mutane masu ladabi ka bayinta wannan wa aliyin sunan nabiyyi wa man dinu fuadu fuadi widadahu wal wala wal wala'u kaga ya gama da sayyidina Usman kenan ko wa aliyin sunan nabiyyi yace ya rasulullahi inna kamun kafa a wurin ka taimake ni albarkacin sayyidina ali wa aliyin albarkacin sayyidina ali sunan nabiyyi wanda yake tagwai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam an ce sunu shine tagwai kamar hasan da husaini wanda aka haife ku tare amma ba ana nufin sunu sai an haife ku tare Hassan da Hussein ba ko wancan Al-Hassan wal Hussein ai ba tare lokaci daya aka haife su ba ai daya girma daya ka bayinta ba wai rana daya aka haife su kamar yadda mutane suke dauka ba to shi ma sai na al-sinwin nabi tagwai ne na annabi ma'ana dan uwa ne na annabi wa man shi sayyidina ali shine wanda dinu fuadi addinin zuciyata widaduhu shine sai san sayyidina ali wal wila'u da kuma jibintar lamarin sayyidina ali da soyayyar sa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man kuntu maulahu fa aliyyu maulahu ko duk wanda na kasance shugaban sa aliyyu shi ma shugaban sa ne ta wani wuri yace Allah ka so mai san Allah ka kime kin ali to Imam al-Busiri yace wa aliyyin sinwun nabi shi ali wanda yake dan uwan annabi man dinu fuadi wudaduhu wudaduhu san asa san sayyidina ali shine addinin zuciyata wal wala'u da kuma jibin tallamarin sayyidina ali wal waziri bin ammihi fil ma'ali wa min al ahli tas'ad al wuzara wal waziru bin ammihi wal waziri shi sayyidina ali ko shine wazirin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mataimakin annabi ibn ammihi kuma dan baffan annabi ne fil ma'ali to wal waziri shi mataimakin annabi ne sallallahu alaihi wasallam fil ma'ali a cikin manyan manyan al'amura shine lamari na addini ka bayyanta ibn ammihi kuma dan baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa min al ahli sai kace al wuzara'u mutanen da suke mataimaka sune wazirai wa min al ahli in ya zama daga iyalai suke tas'adu ai lamarin yana kyau ya zama abin arziki ya zamto mataimakinka mataimakanka ƴan uwanka ne to ai abin yafi kaje ka dauko wani daban ka sashi ka bayyanta duk da ya kawo ne babi ne na waka shi harkar addini ba ruwansa da wannan amma dai wa min al ahli al wuzara'u mataimaka wa min al ahli daga iyalai tas'adu ai tana da mamaye abu mai arziki ko annabi Musa cewa ya Haruna aki ko ko Haruna aki dan uwa na Haruna saboda haka masoyinka sai aka yi dace kuma ya zama dan uwanka tudu no yace yace tudu biyu to shi ma wa min al ahli da al wuzara'u wazirai mataimaka wa min al ahli daga iyalai tas'adu ai suna yin arziki saboda mi in wani ne daban kaga tudu daya ci amma kuma dan uwa ne masoyi ne mataimaki kaga ci tudu biyu so da haka shi sayyidina ali ya ci tudu biyu kenan so da haka tana sayyidina ali ya fi dukkanin sahabbai lam yazidhu kashful gida ayqinan bal huwa ash-shamsu ma alayhi gida'u lam yazidhu kashhal kashful gida'i yaqina kashful gida'i yaye lullubi lam yazidhu yaqinan ba zai kara wa sayyidina ali yaqini ba da zaka dauko jahannama ka bude ta ka nuna wa sayyidina ali ba zai kara imani ba ya gama yin imani imanin ya kai matakin karshe da zaka nuna masa jahannama ba zai kara imani akan yadda yayi ba saboda ya kura imanin ka fahimta da zaka dauko aljanna ka nuna masa ba ta kara masa imani ba saboda ya kure shine kashful gida yaye lullubi abinda aka boye lam yazidhu yaqina ba ta kara masa yaqini bal huwa shamsu kai yace sayyidina ali farana ne ma alaiha gida uba wani lullubi a kanta so da haka imanin sai na kamar rana ne ba abin da yake iya lullubi rana ko kuma wannan ikon Allah astaghfirullah walillahi almasalul a'la misali ne mu ma daga cikin shehunan mu sun samu haka ka sani akwai lokacin da aka yi hoton shubran yana bayyana a jikin bishiya a jikin gini a jikin ka san lokacin ka san lokacin to shikenan sai wani dan jarida ya zo yake hira da wani shehin mu gashi an ga hoton shubran ya bayyana a jikin ice ya bayyana a jikin kaza ya bayyana a cikin kaza yanzu shin wannan abun ya kara maka imani akan tafiyar da kake ta shubran cewa shubran gaskiya ne tafiyarsa gaskiya ne gashi karama karara shubran gashi ya bayyana a kaza yace ya kara maka imani yace ko dai bai kara min imani ba yace ko dai bai kara min imani ba yace wa dan jarida yace yace wallahi bari in ga yama gaskiya yace wallahi da shubran zai fito yanzu yana yawo akan titi gana ina ganin sa magaisa da shi yace wallahi ba zai kara min taslimi da na masa ba sallama masa da masa wallahi ba yace wallahi ba zai kara min komai ba da zanga shubran ya fito garanti gashi ina ganin sa mai magana yace wallahi da ba zai kara min imani ba na gama taslimi wa shubran amma kawai wannan kawai shi a cikin musalle ba cikin karatun mu bane eh dan ka gane kawai na kawo musalle dan a gane cewa ana taka wannan makamin wabi baki ashabika almuzhir at-tartib fina tafdiluhum walwala'u wabi baki ashabika ya rasulallahi ina kamun kafa a gare ka da sauran sahabbanka gaba daya almuzhir at-tartib fina almuzhir at-tartiba tartibi wanda ake bayyanar da jera su ka bayyanta almuzhir at-tartib fina wanda suke ma abin bayyanar da jerawa shine a cikin mu tafdiluhum jeran tasu wa wilau da kuma jibin talabarin su ta bayinta wa bi baki ashabi ka ya rasul ina kamun kafa a gare ka da sauran sahabban ka ka bayinta tafdiluhum fifita su ka bayinta wana yafuwa tafdiluhum fifita su wal wala'u da jibin talamarin su shine soyayyar su al muzhir tartiba shine yake bayyanar da wannan jerawan fina a cikin mu kaga farko sayyidina Abubakar ya fara sai sayyidina Umar sai Usman sai sayyidina Ali to wannan jeran tasu ka fahimta da soyayyar su shine abin da yake a wurin mu ahlus sunna wal jamaa ka fahimta itiqadin na ahlus sunna wal jamaa sayyidina Abubakar shine farko in aka ce sahabbai sayyidina Abubakar shine farko daga shifa sai Umar daga shifa sai Usman sai Ali duk da wasu suka ce in kaga dama ka ce Ali in kaga dama ka ce Usman dan Allah ka gane wannan baitin kamar da dan wahala ne wadal hatal khairi murtadihi rafikan wahidan yawa faratir rufaqa'u dama ya ga maka jeran ta su ko tafdiluhum wa wala'u al muzhir at tartibu fina ko to an yi ittifakan waɗannan sahabbai guda hudun sun fi kowa daga sufa sai cikon asharatul mubashirin bil janna tunda ai guda 10 ne wanda aka masa albashir da aljanna ko to ai wannan guda hudun dama suna cike ko to waye zai biyo bayan su sai waɗannan guda 6 da suka rage su ne zai kawo maka dalhatul khairi farko dalhatul khair shine dalha murtabihi rafiqan murtabihi wanda annabi ya yadda da shi rafiqan a matsayin abokin tafiya wahidan yawa faratir rufaqa'u wahidan rafiqan wahidan yana ɗaya daga cikin abokan rakiya yawa faratir rufaqa'u lokacin da ar-rufaqa'u abokan tafiya farat suka gudu lokacin da aka je yakin Uhud ai da yawa daga cikin sahabbai sun gudu ko to shi Talha yana daga cikin sahabban da basu gudu ba suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shine Talhatul Khairi Talhatun Al-Khairi murtadihi rafiqa wanda annabi ya dauke shi a matsayin abokin tafiya wahida yana ɗaya daga cikin su yawa faratir rufaqa'u ranar da abokan tafiya duk suka tsere suka gudu wa hawariyyuka zubairu abil qarmi allazi anjabat bihi al-asdaq bihi asma'u wa hawariyyuka ya rasula ina kamun kafa da mataimakinka az-zubairu shine zubair bin al-awwam abil qarmi wanda yake baban sadauki abil qarmi baban sadauki kabinta shine aina da da Abdullahi bin Zubair allazi shine wanda anjabat bihi asma'u wanda asma'u binta Abi Bakar ta haifa ta kamar jika ne kenan dan nasa kenan jika ne na sayyidina Abubakar kenan ko allazi anjabat bihi asma'u yace ya rasulullahi ina kamun kafa da shi wasafiyaini tawamal fadl sa'adin wa sa'idin iz uddatil asfiya'u wasafiyaini tawamal fadl sa'adin wa sa'idin iz uddatil asfiya'u wasafiyaini ya rasulullahi ina maka kamun kafa a gare ka wasafiyaini da wannan tsarka ka guda biyu tawamal fadl wanda suke tagwaye ne wajen falala ka bayinta tagwaye ne wajen falala darajar su a wajen malamai ahlus sunna wal jamaa in kaga dama ka kawo sa'ad a farko in kaga dama ka kawo sa'id a farko ka fahimta kamar yadda Usman Aliyu in kaga dama ka ce Aliyu sai ka ce Usman in kaga dama ka ce Usman sai ka ce Aliyu to su ma wannan tawamal fadli tagwaye ne wajen falala in kaga dama ka fara kawo sa'ad in kaga dama ka kawo fara kawo sa'id ka gane tawamal fadli sa'adin shine sa'ad wa sa'idin da sa'id sa'ad bin Abi Waqqas wa sa'idin da kuma sa'id bin zaid izu uzdatul asfiya'u lokacin da ake lissafa zababbin bayin Allah in kaga dama ka kawo nan kaga dama ka fara kawo wannan wa bin aufin man hawwana nafsuhu ad-dunya bi bazalin yumudduhu isra'u wa bin aufin sannan sai abdurrahman bin auf man hawwana nafsuhu ad-dunya wanda ransa ta walakantar da duniya bi bazalin saboda tsabar bayar da kyauta isra'u yawan samun dukiya ya mutu yana ƙara yawan kyautarsa Abdurrahman bin Auf da Abdurrahman bin Auf da sayyidina Usman lokacin suna raye sai da ya zama sama da fiye da rabin dukiyar duniya ta su ce gaba ɗaya duniya fa a hada ta in aka duba abin da suka mallaka su kadai sun mallaki rabin dukiyar duniya. In ga maka wani wata magana da wani daga cikin malaman mu ya ga mana, yace Abdurrahman ibn Auf saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar addu'a akan Allah ya bashi arziki. Abdurrahman ibn Auf saboda tsabar nasibin sa wajen arziki. Ka bayyanta? Ba nan tare da tafai bane? Da Abdurrahman ibn Auf zai zo daddaga littafan nan, yazo shi ya tsinci gwalagwalai ana. Kaga da an gwana waye mai gwal. Amma sau tsaban nasibin Abdurrahman ibn Auf da Abdurrahman ibn Auf zai tattala littafan nan ya dauke su ya mai da su can. To in ya daga su karshe sai ya tsinci gwalagwalai. Su tsabar nasibi. Da gida ya mara addu'a. Ya kake gani? Ya kuma in sai ya zai ya sayar. To shine shi Abdurrahman ibn Auf sama da su biyun nan fiye da rabin dukiyar duniya duka ta su ce. Ka san ga maka wani abu? Shi fa saboda tsabar malamai sun karanta tarihin Abdurrahman ibn Auf sun san waye shi. Ka san shi ko lokacin da aka hijira tsakanin Muhajirun da Lansar, ka san mutum sai ya raba gidansa biyu ya bawa Muhajir, ya bawa Muhajiri ɗaya ko ya dauki ɗaya. Shi Abdurrahman ibn Auf wanda aka hada shi da shi komai ya masa tayi sai ya ce masa a'a ya yafi ya nuna mar kasuwa kawai. So sai kuwa ga gida ce rike gidanka nuna min kasuwa kawai, ga mata ka dauka a'a bar matar ka nuna min kasuwa kawai. Masu abin za su je. To shi sunan sa maganin ciniki ne fa. Ka bayyanta? Duk da karatun Hamziya da muka yi na bara, na dan yi dungu a karatun amma yanzu zan saki karatun. Ka bayyanta? Karatun mu na bara na Hamziya aikin fada ne ko? Amma yanzu zan fada. Ana samun takarda. Sai ka samu takarda mai kyau kowace iriya. Sai a rubuta suratul kafi kafa daya. Suratul kafi kafa daya. Amma duk aya sai ka rubuta Abdurrahman ibn Auf. Duk aya Abdurrahman ibn Auf sai ka nade ta zama laya sai ka sa a shagonka. In dai ciniki ne, in Allah ya yarda an gama. Ka bayyanta? In dai ciniki ne so kake abokan ciniki, abokan mu'amala so su sayayya. In kuma ba shago ne da kai ba, in kai layar sai ka rufa sai ka sa ta aljihunka. In za ka tafi kasuwa sai ka sa ta aljihunka. Ka je ka kasa kayan ka gani. Albarkacin Abdurrahman ibn Auf ke kasayar. To wa bin Auf da Abdurrahman ibn Auf man hawwana nafsuhu ad-dunya wanda ransa ta walakantar da duniya bi bazalin da ba da kyauta. Isra'u yawan dukiya ya mudduhu sheke ƙara kyautar. Wal mukanna aba ubaidata iz yughri iz yuzi ilayhi amanatul umana'u wal mukanna aba ubaidata ya rasulallahi ina kamun kafa a gare ka. Wal mukanna da wanda ake masa alkunya aba ubaidata wanda ake ce masa Aba Ubaida shine Aba Ubaida bin al-Jarrah. Iz a lokacin da amanatul umana'u amanar amintattu sune wannan al'umma yi uzi idai ake danganta masa cewa shi amma abu wannan Aba Ubaida bin al-Jarrah yana daga cikin amana na wannan al'umma shine kirarin sa amanata hadhihi al-umma. Wal mukanna shi wanda ake masa alkunya Aba Ubaidata wanda ake kiransa Aba Ubaidata al-amanatul umana'u iz a lokacin da yuzi ilayhi ake danganta masa amanatul umana'u amanar amintacciya ita ce wannan al'ummar tamu. Wa bi ammaika nayrai falakil majdi wa kullun atahu minka ita'u wa bi ammaika ya rasulallahi ina kamun kafa gare ka zuwa ga baffannin naka nan guda biyu shine Hamza da Abbas. Da Hamza da Abbas dukannin su baffanu ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Karatun mu na bayan na bara na Hamziya mun bada tarihin su amma yanzu gaskiya ba za mu bada tarihin saboda lokaci ko. Wa bi ammai ka ya rasulallahi ina kamun kafa da baffannin naka nan guda biyu shine Abbas da Hamza nayrai falakil majdi wanda suka haskaka taurarin girma. Wa kullun kowanne ita'u me ita'u mimma atahu minka kullun kowanne ita'u ni'ima wa kullun kowanne daga cikin su ita'u ni'ima atahu tazo masa minka daga gare ka. Wa bi ummi sibdaini zauja aliyin wa baniha wa manahawat hal aba'u wa bi ummi sibdaini zauja aliyin wa baniha wa man hawat kul aba'u wa bi ummi subdaini ya rasulallahi ina kamun kafa a gare ka daga bi ummi subdaini maman tagwayen nan guda biyu as-sibdain sune jikokin nan guda biyu kenan Al-Hasan wal Husain ko to ummu subdani maman tagwaye zauji Ali wanda ita ce matar sayyidina Ali wa baniha ya rasula ina kamun kafa a gare ka da ƴaƴanta wa man hawat kul aba'u sune wanda abayan nan ta tattaro su lokacin da aka saukar da inna mayyidin lawali zai fa an kuma risa ahal baiti ko wai da hira kum ta dahira su annabi ya lallabe yace wa man hawat kul aba'u sune dai wanda abayar ka ta lallabe wa bi azwajikal lawati tasharrafna bi an sanahunna minka binau wa bi azwajikal lawati tasharrafna bi an sanahunna minka binau kaji masu abu dabin su ko mai aiki da aikin sa ya rasulullah imam al-busairi kai wa bi azwajika ya rasulullah ina kamun kafa a wurinka ka taimakin bi azwajika albarkacin matayenka allawati sune wanda tasharrafna suka samu daukaka bi an saboda bina'u minka bina'u tarewar da suka yi minka da kai mana auren su da kai kenan sanahunna shine ya kiyaye su sanahunna shine ya kiyaye su Allah ya saukar da aya inna ma yuridillahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yudahhirakum tadahira a bi an sanahunna minka bina'u bina'u tarewar da kai da su shine auren su da kai bina'u minka tarewar da kai da su sanahunna wannan abin shi ya kiyaye su saboda haka saboda ka aure su ne ya rasulullahi ya zamto sun tsaro daga kowa sai suka zamto uwa ne ga kowane mu'mini annabiyu aula bil mu'mina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum sai zama matan annabi sun zama uwar duk wani mu'mini duk wanda yake mu'mini ne to iyayensa ne yadda mutum ba zai auri mahaifiyarsa ba haka mutum ba zai auri matar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa qur'ani ya ce wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada har abada ba za a auri matan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sun samu wannan kiyayewar ne cewa su uwa ce ga kowa kuma ba wanda zai aure su bi an sanahunna minka saboda ka tare da su eh wa bi azwajika da matayenka allawati sune wanda tasharrafna suka daukaka bi an saboda bina'u tare bina'u minka tarewar da suka yi da kai sanahunna shine ya katange su ya zamto annabi aula bil mu'minina fusin wa azwajuhu ummahatum sai suka zama uwar kowa sannan kuma wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada yadda mutum ba zai auri mahaifiyarsa ba to haka ba zai auri matar annabi sallallahu alaihi wasallam al-amana al-amana inna fuadi min zunubi ataituhunna hawa'u al-amana 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 ya rasulullahi ka amintar da ni al-amana ina neman amintuwa inna fuadi hakika zuciyata hawa'u ta zama babu komai a cikin ta na alkhairi min zunubi saboda zunubai a taituhunna da na aikata kada ta masaktu min wudadika bil habli allazi tamassakat bihi shufa'u ko kada ta masaktu min wudadika bil habli allazi tamassakat bihi shufa'u kaji masu aiki ko kada tamassaktu haqiqa nayi riko ya rasulullahi min wudadika da soyayyarka bil habli na rike bil habli da igiyar nan da allazi wanda ashufa'u masu neman taimako istamsakat bihi suka riko da ita ita ce dai soyayyarka din me so a ce tishi to rike san annabi ka bayinta duk wanda bai rike san annabi ba in junin sa sallah ne astaghfirullah karni ma na mameta wanda wasu suke faɗa ko shine malan tinkin tinkin ka san malan tinkin tinkin baka san wannan karin magana ba malan tinkin tinkin shine wai mai yawo da masallaci akai to a tsare ka in mutum baya san annabi ko shine malan tinkin tinkin mai yawo da masallaci akai amma wannan fa karin magana ne na Hausawa to ko shine malan tinkin tinkin wallahi ba abin da sallar ka zata maka kai ko kai ne alwusuwusi ka san alwusuwusi baka san alwutsutsu ba to shikenan yayin ga karatu zan gaya ba to ko mutun da alwutsutsu saboda ibada wallahi in ba san annabi aikin banza yake kwarai kwa alwutsutsu ba to tunda babu babu ne na karatu bari in gaya ma shi alwutsutsu in mutun ya fitsari ba yana yin tsarki ba to shi alwutsutsu saboda tsabar sallah shi abubuwan da ake masa tsarkin ma shi a cikin buta yake saka su amma idan kai ka juyo ruwa kai to shi a buta ma yake saka su to wallahi mutum ko shine alwutsuri in baya san annabi wallahi aikin banza yake in kuma sallah ne wallahi ko shine malam tinkin tinkin mai yawo da masallaci akai yayi aikin banza eh astaghfirullah mun kawo nan a mulahat ne abubuwa ne da tatsu dai na Hausawa amma dai kuma za su dan bada fa'ida ko eh to shine nayi riko da igiya kadata masaktu min wudarika haqiqa ya rasula nayi riko da igiyarka kadata masaktu ya rasula nayi riko min wudarika da soyayyarka bil habli da igiyar da ashufa'u masu neman ceto istamsakat bihi suka riko da ita duk me su a cece shi to in kai sallar kai azumin komai kai na ibada ba mushekar kai ba amma dai igiyar cetan ka fahimta katin ka na cetan shine san annabi ya zama kana san annabi wa aballahu an yamassani yasu'u bihalin wali ilaikal tija'u wa aballahu Allah yaqi an yamassani yasu'u wani mummunan abu ya same ni bihalin ko da hasau daya wali ilaikal tija'u alhali ku nazo na fake da kai ya rasulullah kad rajaunaka lil umuril lati abaradaha fi qulubina ramda'u kad rajaunaka haqiqa ya rasulullah muna neman ceto a wurin ka lil umuri ga al'amura allati abaraduha wanda mafi sanyin wannan abu shi ma abaraduha mafi sanyin wannan abun fi qulubina a cikin zukatanmu ramda'u shine yashi mai zafi ramda'u shine yashi mai zafi irin wurin da suke da sahara nan akai zafin rana in ka zo kamar kataka kamar kataka wannan kamar kataka wuta kwanaki da irin haka ta far da ni a bata naje bata ina dawowa aka ta da sallah na shigo wani guri ba sai yi guna fita ba an ta da sallah duk an rufe hanyoyi ga na tsakiyar sahu a tsakiyar gaban sahu baya sahu nan bata da in malam ne alwala nazo na shiga sahu ai ina dora kaina akan kwalta sai naji kamar na dora akan wuta tab tintini in dake kaina ai ina ga wannan sallar ta yi ku anya wallahi ka dora kanka yadda ka san ka dora akan wuta ka dora kan wuta wannan gurin ka dora kanka ka dora goshin kai minti dai wallahi zaka iya konewa to shine arramda'u shine ya shine tsananin zafi ko kuma kwalta ka dauki tsananin zafin rana ko kuma dutsi rana ta gasa shi ya zafi to wannan shine ramda'u to shine eh kadara jauna hakika ya rasulullahi muna neman cetanka lil umuri ga al'amura allati abraduha wanda mafi sanyin wannan al'amarin fi qulubina cikin zukatanmu ramda'u shine yashi mai tsananin zafi wa ataina ilaika amba'a faqrin hamalatna ila al-ginal amba'u wa ataina ilaika ya rasulullahi mun zo gurinka amba'a faqrin muna rama mun talauci duka ya ramar da mu hamalatna amba'u tagoyi wanda suka masu rama amba'u tagoyi masu rama hamalatna su suka dauko mu ilal gina zuwa ga wadatarka kaga talauci kan talauci ko mu ma rama mu ne saboda talauci kuma dabbobin ma da muka hau muka zo wurin ka su ma rama mu ne kwarai kuwa mu a karan kan mu talakawa ne kuma dabbobin ma da muka dauko su ma rama mu ne wannan isharatu ne zuwa ga ibadin mu kwarai kuwa ai duk wanda yake nufin sallar sa ita za ta shigar da shi aljanna wai sallar yanzu duk limamu sun zama fijo limamu sun zama fijo kana sallah kai kadai kafin ka gama sallar ka shiga kwari ka shiga singa ka je sabon gari ka je America ka je China ka je Russia duk a sallah daya wai kana nufin wannan sallar ita za ta kai ka aljanna malam ka dai yi kuma dai ka kama kafa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka bayinta wan dawaci suduri hajati nafsin malaha annada ya dai kan diwa'u wan dawaci suduri hajatu nafsin hajatu nafsin bukatun zukatanmu wan dawat sun tattaru shi suduri a cikin zukata hajatu nafsin bukatun ranmu wan dawat sun tattara shi suduri a cikin zuciyarmu malaha in diwa'u sai kace al in diwa'u boye waɗannan bukatun a tattare su a boye su a fada malaha bai kasance ba min nadaya dai ka da kyautar hannunka ka sa ko wanda in bukatunka suka kai 2 3 4 sai ka ce to wace zan gaya masa ko baka fadi su gaba dai ba ko to amma banda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ce maka hajatu nafsin bukatu na rai wanda wasu sun tattara tisu nuri a cikin zakatan mu in iwa'u tattara wannan bukatun a boye su a kifada malaha bai kasance ba annada ya daika daga kyautar hannunka kai kan bukatu in sun kai dubu in mutun ya fada sai an masa ma wanda bai roka ba to ya Allah mu baka mana albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam.